zuwa maka yarinya ba ta da lafiya. Numfashinta ne yake sarkewa. Yau kwananta uku da haihuwa. Mun je asibitin Murtala, sun ce mana babu gado. Suka tura mu Nasarawa, shi ma muka je babu gado. Shine suka turo mu nan.
Daya daga cikin ragowar iyayen yara da ke kwance a wannan asibitin yara na Kano kenan, wanda galibin ɗakuna da ofisoshin da ke cikin sa suka zama tamkar kushewa. Yayin da na ziyarci asibitin na Tarzda, kalilan din ma'aikata da ke ciki sun yi jingun-jingun, ana tunanin makoman rayuwa.
Mu dai abin da ya faru daga manyan mu sun kira mu, sun ce mana sun samu order daga kotu cewa a dakatar da duk wani abu da ake yi a asibiti, kuma sun dakatar. Sun ce an ba su notice na wasu 'yan kwanaki a sallami kowa da kowa. Mu yanzu makomar aikin mu sai dai mu ce yana ga Allah.
Ni ina su nema aikacin jinya ne. Kuma asibiti ta kira mu taro dazu. Ta ce ta samu umarni daga kotu cewar a dakatar da duk wani ayyuka a asibiti. Akwai wanda ma an musu aiki. So za mu ci gaba da kulawa da su in Allah ya yarda zuwa lokacin da za a sallame su, shikenan.
Eh, ni ma ina daga cikin ma'aikaciya a cikin asibitin, a radiology department nake. So wallahi mu dai bamu san dai abin da yake faruwa ba, kawai dai an ce gwamnati ta dakatar da aiki a asibitin gaba daya. Yanzu mu dai gaskiya bamu san dalili ba, kawai dai an ce an dakatar, to mu gaskiya bamu sani ba. Mu dai bamu san makoman mu ba gaskiya.
Wata order court ce dai ta umarci kamfanin da ke kula da ayyukan wannan asibiti mai suna Northfield Health Services ya kauce daga asibitin tare da ma'aikatansa baki daya, kamar yadda guda daga cikin manyan jami'an asibitin wanda kuma ya buƙaci a saka sunansa ya tabbatar min.
Mun samu umarnin kotu cewa wanda suke gabanin board na asibiti sun kai ai waɗanda suke manajan asibiti ƙara kotu, saboda haka ta ba da umarni cewa a dakatar da ayyuka.
Dr. Nasir Kabo da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar Kano ya ce ba wai rufe asibitin akai ba, amma gwamnatin Kano ta janye rijajjeniyar ƙawancen aiki tsakaninta da wancan kamfani. A shekara ta 2018 ne asibitin yaran na Kano mai yawan gadaje 200 da ake yi wa lakabi da Khalifa Sheikh Isaac Rabiu ya fara aiki ƙarƙashin tsarin nan na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Kano da wannan kamfani na Northfield, bisa wasu ƙa'idoji da sharuɗa da ɓangarorin biyu suka aminta da su. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin daraktan kula da lafiyar al'umma a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano Dr. Bashir Lawan ya tabbatar da cewa fiye da mutane 3,000 ne suka kamu da cutar kwalara a jihar cikin kusan watanni 3 da suka gabata.
Daga wajen 5 ga watan 3 na wannan shekarar kawo yau a 22 ga watan 6 mun samu mutum 3,209 wanda suka kamu da wannan ciwo. Amma Allah cikin hikimarsa da sahalewarsa mun samu warkar da mutum 2,996.
Dr. Bashir Lawan kenan na ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwai, Miliyar Amurka daga Kano, Nigeria.